Nufin tsaron ƙasar Sinagon Janar Abdulrahim Muhammad yau ya gana da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Holly Mansfield domin tattaunawa a kan rigeniyoyin zaman lafiya da aka rasa da hannu a kai tsakanin ƙasar Sudan da ƙasar Sudan ta Kudu. Ministan na ƙasar Sinagon ya ce ya kamata a tsaya kai da fata wajen ganin an zartarwa rigeniyoyin musamman Afirka kan iyakokin ƙasashen biyu. To ana faruwa wannan labarin ne daga